zahirin so zuciyata ke take wa gimbiya tabbacin ba wanda zai zauna ciki sai ke taya
so zahirin so zuciyata mai take wa gaskiya tabbacin ba wanda zai zauna ciki sai
Sell it to